Kabulo. Women in the Ajis. Women in it.
Ajiaruia.
Suna zagimu, muna chingaba, suna kishimu, muna chingaba, ngezagi sukesa muke chingaba, kufadi musu kasubari, suchigaba kasubari, ngekishin sukesa muke chingaba, kufadi musu kasubari, suchigaba kasubari, oh yeah yeah yeah, kare kyalesu. Oh yeah yeah yeah, kare kyalesu. Oh yeah yeah yeah, kare kyalesu. Muda sune muka uche kaga suna tazagimu. Tamu hado munyi kyau kuma kaga suna takishimu. Besa baku son kirikimu kuba Allah bane baku da ikonmu. Sun tara akorane suke ta cizonmu. Mu babu ku bane ku dena ridinmu. Kuna followmu amma baku likinmu. Ku bar mu na life mu lailatar kadir shike protecting mu she sa ku ka don ku stop mu wani ya je Dubai na ruwan ku mu gayen yara ga su da yawa gidan ku ba ku gan komai ba sannan ba kauyawa mayun gamba ga suna zagin mu muna cin gaba suna kishin mu muna cin gaba inda zagin suke sa muke cin gaba ku fadi musu kasu bari su ci gaba kasu bari Nde kishin suke sa muke cingaba ku fadi musu kasu bari su cigaba kasu bari Oh yeah 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 kare kyalesu Oh yeah 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 kare kyalesu Oh yeah 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 kare kyalesu Oh yeah 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 munafuka ya jisu bad energy people dem de hate ma mun fi se mun su sunji kunya Maza 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 muka try musunji kunya Maza 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 e musunji kunya Maza 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 muka try musunji kunya Maza 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 akuya Maza 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 yawa 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 jaga 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 musu pasa pasa magana baki muka mabindiga gaga gaga Women in it Suna zagin mu muna cingaba suna kishin mu muna cingaba inda zagin suke sa muke cingaba ku fadi musu kasu bari su cigaba kasu bari inda kishin suke sa muke cingaba ku fadi musu kasu bari su cigaba kasu bari kasu bari Oh yeah 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 Oh yeah yeah kare kyalesu Oh yeah 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 kare kyalesu Oh yeah 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 kare kyalesu